Tun bayan da hare-haren Boko Haram suka haɗa wani sabon salo na kai hare-hare hatta kan tawagar gwamnan Borno, muhawara ke ci gaba da rincaɓewa dangane da cancanta ko rashin cancantar ci gaba da barin manyan hafsoshin sojojin Najeriya a kan mukamansu. Wata ƙungiyar dattawan Arewa maso gabas mai suna Coalition for Northeast Elders for Peace and Development sun aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasiƙar yayi wa Allah da mahaikinsa ya yi wa sashen tsaron Najeriya garan Bawul, yayin da wasu kuma ke neman a sallami manyan hafsoshin. Amma wasu daga cikin mutanen Arewa maso gabas ɗin, irin su Abdulkarim Abbas, ra'ayinsa ya bambanta da waɗancan.
Muna cikin Boko Haram na lokacin da kafin zuwan wannan gwamnatin, zuwan gwamnatin Buhari da kuma su Buratai da sauran service team, kowane mazaunin Maiduguri ya san halin da yake ciki, in ba zai ki Allah ba. Wannan gwamnatin na Buhari da Allah ya kawo, service team suka fara aiki. Da fa mutuna, shehun ba fa a Maiduguri yake, shehun da kuma a Maiduguri yake, da sarkin askira a Maiduguri yake, sarkin uba a Maiduguri yake, sarkin gwaza a Maiduguri yake. Ki ga duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin, suna zaune a garin. Kai shehun ba ma ba ma ka ja karata shi.
Akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauran runa aka ba, duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar Borno, amma kai kana cewar an samu tsaro, wani zai ce kamar wannan ba rashin tsaro bane?
To ai malaha kaga ce an samu tsaro, ai maganar 100% a ce kashi 100 a mun samu kashi 100% ba haka ake nufi ba. Dan bayan da aka taba yin haka da ka koma kamar da ko gidan nan ka rushe kace zaka saki gina shi, ai zai dauki lokaci kafin ka gama gina shi.
Idan aka tambaye ka ka bada maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan annoba ta tarzoman Boko Haram, zaka ce an samu zaman lafiya kaman kashi nawa ne cikin 100?
Zan ce an samu kashi 70 a cikin 100.
Amma mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Agarus Gololo ya ce lalle kam akwai bukatar shugaba Buhari ya sallami waɗannan manyan hafsoshin.
Ba a taba a ce wai chief of air staff ko chief of army staff ko chief of naval staff ce shekara 6. Shekara a take kai shekara 2 ka tafi, saboda course din da kai, course mate ɗinka misali a India din in ka tafi akwai wani course mate ɗinka, kuma su course mate ɗinsu kuma su za su zo, wannan kuma za su zo, wannan za su zo, kuma amfanin zuwa India kwamfatar regular da suke nufi, misali in ya je a wajen fashifa hope nashi ya zama chief of air staff ko chief of naval staff ko chief of army staff, to in wannan ba su tafi ba ya zai samu guri. Waɗannan mutane sun yi kokari, Allah ya saka musu da alheri, sun yi kokari sun taka rawar gani tun da kamin su zo lokacin bom yana tashi koina. Amma a yanzu su tafi, sun yi kokari su yi rita, in ba ma wai Najeriya ba, inda wata ƙasa ne yanzu wallahi da sun sa takarda, saboda duk talakoki suna kira su tafi.
Dake kokarin da muka yi don jin ta bakin fadar shugaban ƙasa abin ya ci tura. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.